This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Niger za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin A Bari Ya Huce. Da farko dai bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Yanayin murna da ya kewaye daga tutar Amurka ofishin jakadancin ta a birnin Havana kasar Cuba nan da nan ya canja ya buge da zama musayar zarge-zarge da kakkausan harshe tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na kasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. Musamman wato musayar kalaman da aka yi ya nuna a fili cewa a yayin da kila an bude kafar da kasashen biyu za su tattauna sabanin da ke tsakaninsu, magance su zai zama da wuya, gurguwa da auren nesa. A saboda matsin lamba daga wasu daga masu hankoron kare haƙƙin jama'a da masu hamayya a nan Amurka, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada wannan batu a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na Cuba bayan bikin ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadancinta a birnin Havana da aka yi jiya Juma'a. Mr. Kerry ya ce abubuwa za su yi wa Cuba kyau idan ta kafa mulkin demokuraɗiyya, inda mutane za su samu 'yancin zaben shugabanninsu da bayyana ra'ayinsu da kuma bin duk addinin da suke so ba tare da tsangwama ba. Shi kuma takwaran aikinsa na Cuba Bruno Rodriguez ya ce mai dokar bacci baya gyangyaɗi, ya mai da martani inda shi ma ya la'ani yadda ake kare haƙƙi da 'yancin jama'a a nan Amurka, musamman ma ya yi misali da abubuwan da suke faruwa tsakanin 'yan sanda da baƙar fata, inda ya ce 'yan sanda suna kashe baƙar fatar da ba su ɗauke da makamai. Ya kuma yi misali da yadda Amurka take amfani da gidan yarin Guantanamo Bay wajen tsare waɗanda aka kama da sunan yaƙi da ta'addanci har sai abin da hali ya yi. Mr. Rodriguez ya ce ba a nuna bambancin launin fata a ƙasar Cuba, kuma 'yan sanda ba su musgunawa jama'a a ƙasarsa. To amma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya musanta waɗannan zarge-zarge a tattaunawa da yi da 'yan jarida daga bisani, yana mai faɗin cewa al'amarin kamar wato kashe matashi baƙar fata Michael Brown a Ferguson jihar Missouri al'amari ne da manufar gwamnati ba ta amince da shi ba. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoran haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a takaice, wadda take da alhakin binciken irin wannan al'amari, ta ce a shirye take ta bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin Kurdawa a Iraq. Mai magana da yawun ƙungiyar ya ce a shirye ƙungiyar take ta ɗauki mataki da zarar ƙasar Iraq ta nemi taimakon ƙungiyar. A baya an zargi ƙungiyar ISIS da laifin amfani da makamai masu guba, to amma al'amari na baya-bayan nan an yi zargin cewa a wannan makon ya auku. Jami'an tsaron ƙasar Jamus sun ce kimanin mayakan Kurdawa 60 ne suka kusanci gas ɗin da aka haramta amfani da shi a lokacin da suke fafata da 'yan yaƙin sa-kan ƙungiyar ISIS a ranar Laraba. Mai magana da yawun ƙungiyar ya ce zuwa yanzu ƙungiyarsa ba ta samu rahoto a kan amfani da wannan gas daga wata ƙasar da ke cikin ƙungiyar ba. To amma ya ce ya kamata shugabannin Iraq su bi diddigin wannan al'amari bisa rahotannin da ake samu daga kafofin yaɗa labaru. Dukkan su da ƙasar Jamus wadda take bai wa sojojin Kurdawa horo da kuma Amurka, babu ƙasar da ta gabatar da shaidar amfani da gas mai guba a Iraq ga wannan kungiyar da ake cewa OPCW a takaice. A wani labarin kuma kafofin yada labaran Amurka sun yayata rahotannin cewa wata ma'aikaciyar agaji ba Amerikiya mai suna Kayla Mueller da aka kashe kimanin shekara guda a lokacin da take hannun ƴan yakin sa kan kungiyar ISIS. Shugaban kungiyar ISIS din yayi fadiya mata fade kafin mutuwar ta. Kafofin yada labaru sun ambaci jami'an dakile ta'addanci da kuma dantawa da iyayen Kayla waɗanda suka tabbatar cewa a watan Yuni jami'an Amurka suka fada musu cewa shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya yi lalata da yarsu. Gidan talabijin na ABC ne ya fara bada rahoton fadin da aka yi wa Kayla, kuma ya ambaci iyayen Kayla din Carl da Masha suna fadin cewa an musgunawa yarsu, kuma al-Baghdadi ya yi yadda ya ga dama da ita. Gidan talabijin na ABC ya ce al-Baghdadi ya yi wa Kayla fadi a gidan Abu Sayyaf wanda sojojin kundin balan Amurka suka kashe shi a farkon wannan shekara a gidansa. An samu wannan labarin ne daga wasu kafofi ciki har da wasu ƴan mata guda biyu waɗanda su ma suka yi zargin cewa an yi musu fadi a gidan Abu Sayyaf kafin suka samu nasara arcewa. A watan Agustan shekara ta 2013 ƴan ISIS suka kama Kayla a Aleppo da ke arewacin ƙasar Syria, kuma ƴan ƙungiyar ISIS ɗin sun tsare ta har na tsawon watanni 18. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa an kashe Kayla ne a watan Fabrairu lokacin da ƙasar Jordan ta kai musu hare-hare da jiragen saman yaƙi. To amma tun da farko jami'an Amurka sun yi ta baban yadda aka kashe Kayla ko kuma ta mutu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton ƙasar Girka, bayan da Majalisar Dokokin ƙasar Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban kungiyar ya ce an samu sabanin ra'ayi tsakanin ministocin kasashen kungiyar, to amma sun samu nasarar magance sabanin nasu. Kasar Girka tana buƙatar kuɗi daga masu bata bashi kan rana 20 ga wannan wata na Agusta, a lokacin da tilasta biya babban bankin Turai dala biliyan 3.5. Matakin da kungiyar kasashen da ke amfani da takardun Euro ta ɗauka ya ceci ƙasar Girka ɗin daga kasa biyan bashin da ake binta da kuma ficewa daga cikin ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin Euro. Shugabar asusun IMF Christine Lagarde, wadda ta halarci taron ta waya da ake cewa teleconference, ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa tilas a baiwa ƙasar Girka ƙarin kuɗi ko kuma bashin ceto. Hukumomin ƙasar China suna ci gaba da binciken abin da ya jawo manyan fashe-fashe a wurin adana kayayyaki a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa, a yayin da ake bayyana fargabar cewa kila akwai yiwuwar kasancewa sinadaran kimiyya masu hatsari kusa da wurin. Har ya zuwa jiya Juma'a da safe, wuta na ci a inda fashe-fashen suka auku a ranar Laraba da daddare a wurin da ake adana galibi sinadaran kimiyya masu hatsari. Jami'ai sun ce yawan waɗanda suka mutu a sakamakon fashe-fashen ya ƙaru zuwa 56, ciki har da 'yan kwana-kwana 33, an kuma kwantar da fiye da mutane 700 a asibiti, 33 daga cikinsu sun ji mummunan rauni. Ba a dai tantance ko mutane nawa ne suka ɓace ba, a yayin da ake bayyana tsoron cewa yawan waɗanda suka mutu zai ci gaba da ƙaruwa.
Labaran duniya kenan kuwa gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Ya rabu ka kyautamu sarki lallafa ne mai girma, ya rabu ka fata bada kyauta ma ta inda fata maka kyauta mai ya lallahi shike kyauta ma ta inda fata maka kyauta ma ya lallahi shike kyauta ma baba umma uba abati baba do bai roka halinwa baba umma uba abati baba do bai roka halinwa na roke shi mota yawa baye ma da mota sani ya bani kujera sani kaga gida shi ka bewa sani ya lillahi shike kyauta ma kai gida shi ka bewa sani ya lillahi shike kyauta ma baba umma a adoba baba umma uba abati baba do bai roka halinwa baba umma uba abati baba do bai roka ha baba da alfadi shi ka doka girwa bada 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 batun mala baba umma uba abati baba do bai roka ha magona ci ka aiki gona dan kwada baka da kahuta hi baba umma uba abati baba do bai roka halinwa baba na fata maka kyauta ma baba
na fata. To jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku. Har yanzu dai Halima ta yi balaguro bata komo ba, amma watakila za mu iya samo ta kafin lokacin hutun nata ya kare. Ga ɗan bangaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraronmu, Malam Buba Maigoro gaishuwa jihar Yobe tare da Alhaji Aliyu Masalla, da fatan kuna nan lafiya. Sai ɗan bangaisuwa zuwa ga Gambo Barau Fatuskum da iyalansa, Allah ya raya jaririn da aka samu. Muna miƙa ɗan bangaisuwa zuwa ga Abbas ɗan Sadau, mataimakin shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Zamfara. Sai Yusuf Iman Dauda tare da amaryarsa Hajiya Usaina a unguwar Gongongon a Baucin Yakubu, Allah Ubangiji ya sanya alheri. Ga ɗan bangaisuwa zuwa ga Honorable Sani Ahmed Yariman Toro. Sai Suleiman Adamu Cheledi na gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi a jihar Bauchi, tare da Dr. Dayyabo malamin asibiti na garin Badara shi ma yankin karamar hukumar Kirfi a jihar Bauchi. Muna gaida DC Muhammad Dan Sakona hukumar Custom ta Najeriya. Sai gaisuwar DCP Manu Gimba Dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a jihar Bauchi, tare da iyalansa da fatan su ma suna nan lafiya. Muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim S. Bello na hukumar gidajen kurkuku NPS a Gombe, jihar Gombe, Najeriya, da fatan kuna nan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga 'yan majalisar Abare Huce ta Facebook, irin su Abdullahi Ali Suleiman NPC Kano tare da Hussein Adam Hussein, sai Dahuru Gerard, sai Said na Kuwa tare da Muhammad Ibrahim, sai Usaini Siniya tare da Ahmad Muhammadu, sai Nasiru Umar da Usainullah Abdullah tare da Ibrahim Baba, sai Musa Alamin da Ibrahim Mahmud, sai wato Faruk Adam DCNA tare da Ahmad Shamsuddin Didango, na fata abinda ka rubuta kenan. Sai Nazir Yusuf Kaifi tare da Salisu Isa Gabasawa, sai Nuruddin Isa tare da Ashiru Danda, sai Nura Ahmad tare da Anas Muhammad, sai Aliyu M Bilal tare da Aliyu Suleiman, sai Sagir Lawal, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Dan kanone amma asalin shi daura, dan kanone amma asalin ko zaunana mai kalamu magana ta baba dan nagari ga a cikin Kano ne bane in ga baba da kudin kashewa dan da Kano ne bane in ga baba ko mota ne ke so bane in je ma baba ubarno kaiya ubarno kaiya baba ubarno kaiya
to ana jin waƙoƙin Sani dan Indone a cikin shirin namu na yau ga dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Sabo Turakin giya da jihar Bauchi sai gaisuwar Alhaji Umar Kesa majidadin Udubo a jihar Bauchin Yakubu Chima ga dimbin gaisuwa zuwa ga Rabi'u Bebeji a kanan Dabo sai Suleiman tare da Yusuf Muhammad Adamu sai Alhaji Yusuf Wambai tare da Madassir Ibrahim Idris Jingau tare da Sani Aminu sai Sanusi Yusuf tare da Tasi Usman Umar sai Kabiru Muhammad tare da Masak JB tare da Hassan Garba Sanyinna sai Umar Ya'o Funtuwa tare da mai sauraron mu Luqman Abdullahi sai magaji Musa da Nura Idris sai Umar Fulani Angulujos tare da Lawali Abdullah sai Ibrahim Adam tare da Sam'ana Zaid Yusuf sai Aminu Aramen Abdullahi Gwale tare da Abubakar Suleiman sai Mujahid Saidu tare da Salisu Uba Abubakar sai gaisuwar Abdulrahman Usman tare da Fahad Musa Abdullahi sai Abubakar Usman Dogwa tare da Umar Sani DGW tare da Al-Mustafa Ishaq Bununu tare da Shehu Shu'aibu sai gaisuwar Ibrahim Salisu Taura Birnin Kudu tare da Ibrahim sai Sanusi Shu'aibu Gwalolo tare da Ibrahim Sadi Serina tare da Umar Yusuf sai Usman BBJ A Aliyu tare da Saifullahi Balarabi sai Abba mai Arsenal Kabuga tare da Ismail Hero ET2 tare da Gazali Ayagi sai Yusuf Abdulaziz da Nasiru Usman Dawakin Dakata tare da Ibrahim Adamu Wakili sai Salisu Aliyu da Zakariya Muhammad Daura sai Musa Jibril dukkan ku 'yan majalisar Abar Yahuci a Facebook da fatan kuna lafiya dan ban gaisuwa da ga shugaban Majalisa Ismail Bima mai Gombawa tare da Aminu Dan Kaduna Amanawa sai Yasa Hassan tare da Hassan Lawal Koli sai Mutari Musa tare da Adamu Aliyu Ungulde sai Jabiru Hamidu da Muhammad Kabir sai Abdullahi US Umar tare da Abukan Haruna sai Bashir Ahmad da Yusuf Helwa Dandume tare da Ibrahim Abdullahi JGB sai Ahmadu Gana New Bridge Secondary School Kaduna tare da Abdullahi Mai Kano College of Education a Azare sai Rabi'u Sagagi tare da Hamson Abakar na Kabala dukan ku da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Buhari Usman tare da Abubakar Habibu sai Nazir Ibrahim da Yasir Salmanu tare da Zahraddin Muhammad Umar sai Anas Kaura Muhammad da Ayub ibn Musir tare da Adam Abba sai Yakubu Salihu Darki tare da Haruna Ma'azu Dausayi sai Rabi'ata Tajuddin tare da Salihu Ishaq dukan ku da fatan kuna nan lafiya
magana ta da zani da kaushi kayyara mota Kano kwagara sani ko bata sani ko wanda ka duniya sai ita lafira baba da bayar baba dan mala Dollar bungalow, legal naked up, Mama the Bear.
To a gaba sai din mun gaisuwar Sasha Hausa na murya Amurka ta fili labari wuce zuwa ga Sama'ila na Idris Bucha mai nama cikin Bauchi Club a Bauchin Yakubu da fatan kana nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Muhammad Jamil Musa, sai ka challa Ibrahim Kwankiyal tare da Rabiu Alhassan Tata, sai Habib Abdul Aziz Abubakar tare da Sani Hassan, sai Yusuf Hajiba ba Haji Baba, sai Abubakar Tukur tare da Muhammad Rabiu, sai Abdul Salam Musa Jibiya tare da Abdulrahman Muhammad, sai Jazuli Ali Muhammad tare da Adamu Ara, dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Dan ban gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa mai nama Babaldo a jihar Jigawar Najeriya, da fatan kana lafiya. Sai Aminu Ibrahim Khalil GDSS Matsango Azare, sai Shafi'u mai inji tare da Awal Usaini, sai Sani Bala Tsakuwa. Haka kuma muna gaida Muhammad Jamil da Sadiq Kafinta, sai Nasiru Yahaya Ali tare da Abdulrahman Abubakar Aminu Kano Teaching Hospital da ke kanan Dabo, sai Musa D Salisu tare da Garba Abdul, sai Ibrahim Yunusa West Kauru tare da Habibullah Sani Dambata, sai Nabahani Yusuf Mai Ulu tare da Isyaku Ali, sai Ibrahim Yakubu Abubakar tare da Alisha Aibu, sai gaisuwar Anas Cost tare da Shuaibu Umar, sai Ahmad Muhammad Musa tare da Hamza A Hamza, sai Yahaya Liman Ma'ruf tare da Ibrahim Salihu, na fata na faɗi sunanka daidai, sai Imam Muhammad tare da Khalifa Sani, sai Mustafa Abubakar, sai kuma gaisuwar Mu'azu Umar Macina tare da Al Mustafa Umar Tela, sai Usaini Mai Damma tare da Jabir A Jabir, sai Khalid Rabi'u da Usaini Muhammad Lauya, sai Mas'ud Garba da Abdul Munafi Sanusi Kuriga, sai Ibrahim Bako tare da Aminullah Ibrahim D Baraza, sai Suraju Umar Inusa tare da Anas Salihu, sai Tawfik Aminu Khalid tare da Abba Aminu, sai Babangida Abdullahi da Safiyanu Adamu, sai Idris Tamb tare da Yakubu Abubakar Kauran Wali, sai Halliru Abubakar Nad tare da Abubakar Ishaq da Haya Kura, sai Shuaibu Ya Ugama tare da Sayyu Yusuf, sai Bello Modibo Muhammad tare da Sani Ahmad Akanan Dabo, sai Rabiu Muhammad Kaugama tare da Ahmad Shi Azalla, sai Abdulaziz Muhammad Dan Liti tare da Anas Iyali da Abubakar Adamu, sai Hassanu Rimi da Lawan Usman da kuma Hassan Alhaji, dukkan ku da fatan kuna na lafiya.
Madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin namu ne yanzu, ga takaitattun labaran duniya.
Yanayin murna da ya kewaye daga tutar Amurka, ofishin jakadancin tabin nan Havana ƙasar Cuba, nan da nan ya canja ya buge da zama musayar zarge-zarge da kakkausan harshe tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez a kan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke yankorin haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a taƙaice, wadda take da alhakin binciken irin wannan al'amari, ta ce a shirye take ta bi diddigin iƙirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar ISIS suna amfani da gas masu guba a kan sojojin Kurdawa a Iraq. Ministocin kuɗi na kungiyar kasashen da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kuɗin ceton kasar Girka bayan da majalisar dokokin kasar Girka din ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban kungiyar ya ce an samu sabanin ra'ayi tsakanin ministocin kasashen wajen kungiyar. Amma kuma sun samu nasarar magance wannan sabanin nasu.
Da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sarfili Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.